أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh a ci gaba da karatu mu a cikin littafin Nukhbatul Fikr na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani za mu tashi insha Allah ta'ala bayan inda yake faganan cewa fasalani ba'dul ikhwa ba'dul ikhwan an ulakhisa lahum al-muhimma min dhalik watan fashin yan uwa kamar yadda ya fada cewa sun tambaye shi ya takaita musu watan muhimmai daga cikin abubuwan da malamai suka wallafa na littafai a cikin wannan fanni na ulumul hadith sai yace fa aqul sai na amsa musu da cewa al khabaru imma an yakuna lahu turuqun bila adadin muayyanin aw ma ahsarin bima fawqa al ithnain al khabar shi abin da ake ce ma al khabar shi watan khabar yana zuwa da ma'anoni kaman haka wasu malamai suna maganar cewa shine yana dauke da ma'anan hadisi to menene hadisi al hadith huwa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aw fi'luhu aw takriruhu aw sifatuhu al khalqiyya aw khulqiyya watan hadisi shine zancen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ayyukansa ko tabbatarwansa watan an yi abu ya tabbatar ya ce ya yaba ma abin ko kuma ya shirme ma yi magana akan abin ba a tare da cewa gashi a wajensa aka yi sallallahu alaihi wasallam ko labari ya zo ya ishe shi amma bai hana ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin banna ta ci gaba to indai abu ba daidai bane zai magana to matukan yayin shirme bai ce komai ba ko kuma ya karfafa to abin ya zama cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to ko siffansa na halitta da kuma siffansa na watan dabi'a mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaaraka wa ta'ala ya ga mana cewa wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai ya rasulullahi kana kan wasu dabi'u kyawawa yana cewa bu ustuli utami ma makarim al akhlaq siffofin sa na halitta kuwa ga sunan marawaita sun rawaito mana da yawa sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yatala'alu wajhuhu tala'alu al qamari laylatal badri to da duka wa'innan duka suna cikin abin da ake ce ma hadisi to malamai suka ce khabar kalman khabar da wannan ma'anan hadisin ma'anan su daya da khabar da hadisi da khabar ma'anan su daya mutana difai kenan to wasu kuma suka ce khabar a ammu min al hadis a tsakanin su akai al umum wal khusus al mutlaq duk hadisi khabar ne amma ba duk khabar bane hadisi ma'anan wannan shi hadisi shine abin da yazo mana daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka faɗi wannan tarihin khabar kuma ya dauki wannan ma'anan sannan ya ƙara da cewa duk wani labari ko wani zance da aka zo da shi nan wani shi ma khabar ne watan wani banda annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka khabar a ammu da wannan ma'anan to akwai ma'ana na uku shi ma akan khabar din sannan in sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana dauke da wannan ma'anan na farko da aka fadi na hadisi shine qauluhu aw fi'luhu aw taqriruhu haka sunna kenan to su kuma suka ce a sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam akhassu min hadith ko kuma akasi sannan bayan sanin ma'anan sunna da khabar sannan akwai al-asar asar a lokaci shine gurbin wani abu ko gida fakwai ake cewa ko to ko kuma wajen da mutum ya taka ya wuce kaga zaka ga gurbin asarin takawansa to amma a istilahin malamai suka ce asar yana dauke da ma'anan hadisi kamar da Imam An-Nawawi yake fadi cewa ana ambatan asar ana nufin hadisi sannan da yawa malamai suna ambatan asar suna nufin abin da ya zo daga wani annabi sallallahu alaihi wasallam kamar daga sahabbai ko tabi'ai kenan to wallahu alam so yace al khabar hadisi khabar da sunna da a wannan ma'anan a ma'anan hadisi da aka fadi na farko imma an yakuna lahu turukun bila adadin yanzu zai mana magana akan hanyoyin da hadisi yazo ya iso zuwa gare mu hadisi ɗaya ne gashi amma hanyoyin an ji daga wani daga wani daga wani har zuwa gare mu to hanyoyin da yawa ne koko ba yawa to zai kasa mana hadisi ta wannan fuskan yace imma an yakuna lahu turukun watan ko dai ya zama yana da hanyoyi masu yawa dan an kace turuk a watan jam'u kasra ne ko dai ya zama yana da hanyoyi da yawa bila adadin babu takai babu watan babu iyaka wani iyaka muayyani aw ma hasrin koko yana da iyaka bima focal ithnaini amma iyakan nan ya wuce mutum biyu aw bihi ma koko da mutum biyu ne watan abin da yake sai yace anan shine hadisi mun san akwai abin da ake ce ma isnadi akwai abin da ake ce ma matani matani shine gundarin maganan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama misali fadin annabi sallallahu alaihi wasallama innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mar'in ma nawa wannan maganan shine ake ce wa matani ko kuma shi kuma isnadi shine hanyar da aka rawaito mana wannan matanin da aka fadi yanzu misali bukhari yace sayyidina alkama ya gaya masa shi kuma yace muhammad ibn ibrahim al-taymi ya gaya masa shi kuma yace yahya ibn sa'id al-ansari ya gaya masa shi kuma yace yaji daga sayyidina umar radiyallahu anhu to wane daga wane daga wane dinnan shine ake ce mai isnadi to isnadin wannan innamal a'malu binniyat dinnan idan ya zama ga wannan isnadin da aka fadi yanzu sai ya zama akwai wani isnadin daban koda bukharin ne dai shi ma ya rawaito ta hanyar wasu mutane ba wa'innan ba hakanan watan yazo ta hanyoyi da yawa da yawa to shine ake ce shine yake cewa in ma ayyukuna lahu turukun bila adadin ko kuma yana da adadi amma adadin nan ya wuce mutum biyu sai dai ba mai yawa bane ko kuma ya zama a adadin mutum biyu to me ake nufi da adadi mutum biyu a kowane tabaka mun sani akwai tabakan sahabbai akwai tabi'ai almajiran sahabbai kenan akwai tabi'ut tabi'ina almajiran sahabbai to haka to kowane tabaka kowane generation ya zama akwai mutane da yawa ba adadi wanda suka rawaito wannan zancen idan ya zama haka to zamu zo a fadi menene shi kamar yadda Al-Hafiz zai gaya mana aw bihima ko kuma ya zama mutum biyu ne suka rawaito wannan isnadi suka rawaito suke a tabaka suke mutum biyu fal awwalul mutawatir sai yace na farkon wanda yake yana da hanyoyi bila adadin shine ake ce ma mutawatin al-mufidu lil ilmi al-yaqini watan al-hadithul mutawatir idan hadisi ya zama a tabakan sahabbai wa'inda suka rawaito basu da iyaka suna da yawa ko kuma ya zama a tabakan tabi'ai wa'inda suka rawaito basu da iyaka suna da yawa haka atabi'u tabi'ina to wannan shikana din na cewa mutane da suka rawaito basu da ya zama basu da iyaka wasu malamai sun iyakance su wasu sun iyakance su akan mutum hudu wasu iyakance su akan mutum biyar wasu iyakance su akan mutum bakwai wasu iyakance su akan mutum goma wasu 40 haka har 70 da sauransu to meye dalilin su na iyakancewa misali wanda suka ce mutum biyar dalilin su shine adadin ulul azmi mutum biyar ne wanda suka ce mutum bakwai suka ce adadin ashabul kafi mutane bakwai ne watan wasaminuhum kalbuhum watan su bakwai na takwas din su shine karansu wasu suka ce a ai mutum goma ne Allah tabaraka wa ta'ala yana ga mana cewa tilka asharatun kamila wasu suka ce a mutum 40 ne ko wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atamna ahadi asharin fatamma miqatu rabbih 40 layla to wannan Allah tabaraka wa ta'ala me yasa bai sanya adadin ya zama 39 ko 40 da wani abu ba to tunda Allah ya zaba adadin ganawa ko kwanakin da yayi alƙawari da annabi Musa kafin ya zo ya gana ibadan azumi ya zama kwana 40 to wannan adadi ne musamman dan haka za a yi amfani da shi wanda suka ce mutum 70 haka dai watan kowa ya dinga kawo Allah tabaraka wataala yana cewa menene ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai wannan babban annabi Allah tabaraka wataala ya ishe ka dukkanin wani abu wanda yake zai dami wani wa man ittaba'aka minal mu'minin kuma ya isa watan cikin lamarin mu'minai aka ce mumine din nan mutum 40 ne ko wanda sayyidina Umar radiyallahu anhu shine ya zama cikon na 40 to duka wa'annan malamai suna isti'nasi ne da daukan cewa wannan adadin Allah tabaraka wa ta'ala ya da daman yin amfani da adadin da bai kai su ba ko kuma adadin da yafi su tunda ya amfani da wannan adadin to watan abu ne wanda yake za a lura da shi matuka yana da muhimmanci dan haka suka yi amfani da haka to wannan daga cikin su wanda suka ce mutum 10 su sun kalli kalman duruk ne ko tunda sun kalli kalman duruk ne duruk jam'u kasra ne to kuma jam'u kasra yana farawa daga mutum 10 ne to dan haka sai suka ce mutum 10 alayta hal wannan adadin babu wani hadisi ko aya da yazo yace ai alhadisul mutawatir adadin sa a dabaka kada ya kasa da kaza malamai sun amfani da wannan wa'annan adadin ne saboda kamar da aka fadi su istinasi su amfani da abinda aka amfani da shi a wancan babin su shigo da shi wannan babin to wannan yana son in zai nuna mana wani abu kuma ba ai malaman hadisi in kari akan haka ba in zai nuna mana wani abu shine zai nuna mana masu yin amfani da wani adadi a wani abu daban ba wai a cikin wannan abin da ya shafi alhadisul mutawatir ba su ma tana iya wa sun amfani da cewa Allah tabaraka wa ta'ala a wani abu kaza yayi amfani da adadi kaza a wani abu kaza yayi amfani da adadi kaza to wannan adadin akwai wani abu tattare da shi sai su amfani da shi wallahu a'lam to sannan wani abu da ya kamata mu sani shine adadi din nan da ake magana mai yawa a kowane dabaka yau idan adadin ya zama misali mutum a dabakan sahabbai mutum 50 a dabakan tabi'ai mutum 70 a dabakan tabi'ut tabi'ina mutum 2 to wannan ya fita daga haddun tawatur saboda adadi mai karanci shine yake hukunci akan adadi mai yawa a wannan tsari yace fal awwalul mutawatir al-mufid lil-ilm al-yaqini bi shurutihi wannan wanda yazo ta hanyoyi da yawa din nan shine hadisin da ake cewa al-hadisul mutawatir wanda yake fa'idantar da al-ilmul yaqini tabbataccen ilimi bi shurutihi to menene shurutul hadisul mutawatir shartin hadisi mutawatir shine ya zama an samu adadi mai yawa din nan al-hafiz ibn hajar ya tafi akan cewa wannan kayyade cewa ko adadi kaza da kaza din nan ba shine muhimmi ba kawai ya zama an samu adadi mai yawa wanda adadin nan mai yawa na wa'inda suka rawaito wannan a kowane dabaka yastahilu al-adatu tawaquhum ala al-kadhibi al-adance baya yuwa su hadu su kenkire ƙarya su zo su fadi misali mazaunan garuruwan su daban malaman su ba irin ɗaya ba abubuwa da yawa ba su hada su ba ko kuma al-adance ba zai yiwu su je kuma su yi meeting ya zama sun kenkire ƙaryan nan ba to ya zama akwai adadi mai yawa na farko kenan sannan wannan adadin mai yawan su ma su rawaito daga irinsu a kowane dabaka kenan sannan abu na uku ya zama a ƙarshe gani suka yi ko ji watan ilimi watan dalilin sanin su ba wai a hankalce ne kawai suka kawo mana maganar da misali a hankalce yanzu aka ce ɗaya rabin biyu ne to wannan a hankalce ne watan hankali ne ya isa zuwa gare shi ba gani ne aka yi ba ko tabawa aka yi ba to dan haka wannan ya zama ƙarshe da hissi suka isa zuwa ga sanin wannan abin sannan ya zama ya fa'idantar da ilimi na yaqini wannan shine shartin alhadisul mutawatir zamu dakata anan in Allah tabaraka wa ta'ala ya nufe mu da kaiwa karatu na gaba zamu daura wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.